karban mata da ake a gasar SC Cup na kasar Ingila a shekara 2017 zuwa 2018 a jiya kungiyar kwallon kafa ta Tottenham ta yi wajen da kungiyar kwallon kafa ta Newport Country kwallo biyu da neman a karawa su ta biyu inda a karawa su ta farko kungiyar suka tashi can jiran a yanzu haka ne kungiyar kwallon kafa ta Tottenham za su kara tsakanin da kungiyar kwallon kafa ta Rangers sai muka lega kasar Spain kuwa bangaren kofa da rai na kasar Sweden har ila yau a jiya ne kungiyar kwallon kafa ta Sevilla ta yi wajen da kungiyar kwallon kafa ta Leganes a wasan kusa da na karshe wato semi final karo da biyu inda akala wasu ta farko suka yi can jiran ɗaya da ɗaya a gidan Leganes yanzu haka ne Sevilla tana jiran wasan karshe ne tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Valencia ko kuma kungiyar kwallon kafa ta Barcelona wanda za su kara a yau inda akala wasu ta farko Barcelona ta doge kungiyar kwallon kafa ta Barcelona kullu ɗaya biyu a wuri za a buga wasan ne yau da misalin karfe 9 sau da rabi agogon Najeriya da jihar Kamaru da Chadi da dare dan muka liga kasar Faransa ko a gasar Cup de France a jiya kungiyar kwallon kafa ta Lyon ta sha kashi a kungiyar kwallon kafa ta Lyon da kwallo 3-2 a bugun daga kai sai mai tsaron gida bayan an tashi a wasan can jarar 2-2 Lyon ko ta yi waje road ne da kungiyar kwallon kafa ta Troyes da kwallo 1 ne ban taushi Chamberlain ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta Grenville da kwallo ɗaya ne ban taushi da tafiye ba ta ji daɗi ba a hannun Lyon domin Lyon ta yi waje road da ita da kwallo biyu da ɗaya a yau kuma za a kara tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Grenoble da kungiyar kwallon kafa ta Freiburg misalin karfe 9 na dare a gogon Najeriya a Nijar Kamaru da kasar Chad har ya yi a labarin na tsohon ɗan wasan kwallon kafa da kasar Senegal wanda ya taka leda a kungiyoyi daban-daban na nahiyar Turai inda ya biyo kungiyar kwallon kafa ta Liverpool Bolton Wanderers Sunderland da kuma Blackburn Rovers da kungiyar kwallon kafa ta Leeds United duka a kasar England suna Ashley Diop na sha'awar shiga siyasa don tsayawa takarar shugaban kasa a can kasar ta Senegal a jiyar biyo mai shekaru 37 da haihuwa wanda ya shafa sama da shekaru 12 yana fafata a wasan kwallon kafa a yankin nahiyar Turai ya ce ya yanke shawarin don yin siyasa ne saboda yana da jama'a wanda suke jiran ya canja abubuwa a kasar ta Senegal ya kuma ce yana shirye da jagoranci matasan a yankin su don kawo canji mai ma'ana a kasar ta Sadiq kwanan nan ne dai tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Chelsea wanda ya buga a kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain na kasar Faransa George Weah dan kasar Liberia ya kasance zababben shugaban kasa a kasar ta Liberia mai cancan iko iya abin da ya tsawo ga kenan daga nan dandalin biyu ya huta lafiya.